Babban bankin Najeriya CBN ya fito da wasu tsare-tsare don magance mummunan tasirin cutar coronavirus akan kasuwanci da tattalin arzikin kasar. Tsare-tsaren dai sun hada da rage kudin haraji kan wasu kaya tara daga kashi 9 zuwa 5 cikin 100 a kowace shekara. Haka kuma babban bankin zai ware wasu kudade don tallafawa matsakaitan 'yan kasuwa da waɗanda cutar ta shafa. Na shiga cikin gari don jin ra'ayin jama'a kan wannan matakin.
Sunana Abubakar Adam. Mun yi ma murna sai dai mu ce mun yi ma shi wannan babban banki murnan ya sauke nauyin da ya rataya akan shi domin dama abin da ya kamata ne yake yi ba sabon al'amari bane ba sai dai abin tambaya anan shine yanda shi matakin zai taba bangarori guda biyu ne akwai ƴan ƙasa yanda zai taba su kai tsaye akwai kuma iya hukumomi ne ko kuma waɗanda suke ta'ammali da kuɗaɗe wato financial banking institutions su ne wanda zai iya ta'ammali da shi amma abin ina ga tsari ne wanda yake mai kyau tunda dama dan ya rage din ko in ce ya takaita shi wannan kare tattalin arzikin tunda ba Najeriya ne kawai akwai sauran kasashen duniya amma zan iya cewa tun Najeriya ta farga da wuri ko kuma wannan banki ya farga da wuri ya fito da wannan tsarin inda aka aiwatar da abin kuma aka bashi aka bi hanyar da ya dace to abin zai yi matakar tsari domin kuwa abu ne wanda an riga an yi hasashe zai faru a wurare da dama to shawo kan matsalan abu ne wanda zai taimaki ƴan ƙasa sosai ya kuma taimaki kasuwancin ƙasar da kuma tattalin arzikin ƙasar gabaki daya koda bai yi aikin yanda ya kamata 100% ba idan koda kashi 30 ya rage wannan radadin na karewar tattalin arzikin da ake ganin za a fuskanta in ya tabbata to za a samu saukin shi
Sunana Al-Mustafa Abdullahi Jadadi ko shakka babu wannan tsari ne mai kyau da babban bankin Najeriya fito da shi domin kuwa tsari ne wanda zai taimakawa kanana da matsakaitan 'yan kasuwa duba da irin yadda za su ka yi yunkurin wato tallafawa da kuma samar da kudade domin bunkasa waɗannan wato mutanen ko kuma kasuwancin kuma idan muka yi duba cewar kanana da matsakaitan kasuwanci ko kuma 'yan kasuwa a kowace ƙasa a duniya su ne ginshiki su ne abin alfahari da kuma wato tsani na samar da ci gaba kowane irin ci gaba a ƙasa to ke ga idan kuwa aka samu wato wannan tallafin kuma yayi aiki yadda ya dace yadda aka fito da shi to ko shakka babu haka za ta cimma ruwa
ma'aikatar lafiya ta Najeriya ta ce an samu ƙarin mutum 5 dake da cutar inda jami'an lafiya ke karfafa tsaftar kai da kuma gujewa shiga cinkoson jama'a zuwa yanzu dai zulumi ya fi zama barazana fiye da tashin farashin kayan masarufi Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya